إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما قبل فأحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa kuma muna neman shiriyarsa kuma muna neman kariya a kansa ga barin sharuka kawunanmu kuma daga munanan ayyukanmu lalle ne duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani makhaluki da ya sayyabtar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makhaluki da isai ya shiryar da shi sa'annan na shaida na tabbatar babu abin bautawa da gaskiya koma bayan Allah sa'annan kuma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne kuma manzon Allah ne lalle ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu tsira duniya da lahira haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi kasaran duniya da lahira Allah madaukakin sarki muke roko ya yi muna arzikin yin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya Allah mun roke ka ka tabbatar da digadiganmu akan hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ga munan cikin wanga masallaci mai girma mai albarka jami'u taqwa karkashin wanga makaranta mai girma mai albarka mahajjarul hadith lidirasat alislamiyya a cikin wanga wata mai girma mai albarka ba don komi ba saboda karatun alqur'ani bayan Allah da muke a cikin wanga wata na alqur'ani babu shakka bayan Allah muna cikin wanga sura mai girma suratul ahzab jiya idan ba mai saba mun yi karatu muka kai aya 36 inda Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إلا ما كثيها كينان دكراتون مجيا إلا ألا مدو كنسر كيتر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بني كمؤمني كوكو مؤمنا إذا ألا يكونشي kuma manzon Allah yayi hukunci sai ya kasance suna da wani zabe akan wannan hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah ba daidai bane ana ce maka ga hukuncin Allah kai abinda kake da shin nan bawa Allah sai ka ajiye gefe ana ce miki ga hukuncin Allah abinda kike da shin nan yake bawa Allah sai ki ajiye gefe Allah ya ce muna إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم التي ومن يعص الله دون يصاب والله ورسوله كما يصاب هذا من زنسا فقد ضل ضلالا مبينا تحقيق يا بتا بينا نبين الله شيسا وانا آية مكاكرنتا جيا إن مكاكرنتا كنا yau da mu tashi aya ta 37 sai mu yi kawaci mu ji sako wanda ya fito daga Allah madaukakin sarki zuwa gare mu bayan sa Allah ya samu dace mai Allah ya ce mana من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باين الله غا سابوا كما دغا الله زوا غا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيا اذن با ماي تابا من با كو لاباري game da wanga yaro na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke da suna Zaid ibn Haritha mun ba ku labari cewa wannan yaro bawa yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya tsaye shi bayan ya karbi musulunci sai manzon Allah ya enta shi akwai wani al'ada ta Larabawa wanda ake ce masa at-tabanni menene at-tabanni bayan Allah shine mutsin yarki da wanda ba shi ya aife shi ba a matsayin da ya aife shi shine idan ya mutu yaron ya gaje shi ko kuwa idan yaron ya mutu ya gaje yaron wannan yana cikin Larabawa bayan Allah suna aikatawa shine yanzu muke da shi Turawa na kiran shi mai adoption misali kaje gidan marayo sai ka toko yaro ka ce ai yaron nan idan ka mutu yana gadon ka kai kuma in shi ma in ya mutu kana gadon shi wannan abu yana cikin Larabawa bayan Allah a lokacin da annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya enta wanga bawa Allah mai suna Zaid ibn Haritha, sai manzo Allah kuma yayi tabannin wanga bawa Allah ya doke shi kaman matsayin da wanda ya aife shi. Tun wannan lokaci sai aka bar kiransa Zaid ibn Haritha, ana masa kira Zaid ibn Muhammad, ana masa kira ne Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanga yaro bayan Allah, manzo Allah na son shi, manzo Allah na jin dadi shi, sanane kauna da manzo Allah yake ma wanga yaro, har yazo ya kai manzo Allah ya doke yar babane sa ya ba wanga yaro, ita ce Zainab bintu Jahsh. Da ya doke wanga yariya ya ba wanga yaro nasa, wanga bawa Allah kamar da muka baku labari jiya, tana kallo matsayinta ya fi karfin wanga bawa Allah Zaid. Saboda me yasa? Tana kallo ita yar babban, ita yar babanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In al'amarin aka yake, ya za a ce bawan da aka yanta shi shi zai aure ni. Karshe Allah ya sauko da aya, baya an daura auren bayan Allah, ana zaman aure, yau magana gobe magana jibi magana, har yazo ya kai bayan Allah Zaid ibn Haritha yana kawo karan wanga bawa Allah zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sai ya tambaye shi, Zaid, ya labarin Zainab? Ya ce Zainab yariyan kirki ce amma tana mini girman kai, saboda tana ga gidan da ta fito ya fi gidana daraja, tana mini maganganu wanda ba su da dadi. Kowane lokaci idan yayi ma da manzo Allah wanga magana, she manzo Allah ya ce mai kai hankuri da ita, mata haka suke, gobe za ka samu kanta bayan Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan bayan Allah yana zamne, sai Allah ya aika mala'ika Jibril, ka je ka ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari cewa Zaid ya saki Zainab, amma idan Zaid ya saki Zainab, musu Allah muna kan al'arshi mun auren Zainab mun doki mun baka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An zo an ba manzon Allah wanga labari, magana bayan Allah ya rasa inda Zaid da shi a manzon Allah, amma umurni ne na Allah ko ba umurni ne na Allah ba? Umurni ne na Allah. Da Allah ya ga manzon Allah yana son ya goye wanga magana bayan Allah, sai ya aika mala'ika Jibril, yace je ka ba manzon Allah wanga labari bayan Allah. Shi yasa bayan Allah wannan aya da zamu karanta zancen da ake yi kenan bayan Allah, abinda ya kasance ya kunshi ababa guda uku. Na farko, Allah zai zo ya bata at-tabanni. Na biyu, Allah zai alalta auren dan da ba kai ka aife shi ba, karike shi a matsayin dane bayan Allah. Na uku, Allah zai nuna da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukunci kan kowa ne, in dai umarnin Allah ne dole a bayyana shi ya ku bayin Allah. She mai Allah ya ce muna, she Allah ya ce da Annabi Muhammad, isna ga maluma na suna mai az-zarfiyya, ka tuna ya ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is taqulu a yayin da kake fari gawa ga wanda Allah ya yi masa ni'ima, wace nan malum tafsir suka ce ai Zaid ibn Haritha kenan. Wani ni'ima Allah ya da Zaid ibn Haritha? Malum suka ce ni'matul Islam, ni'ima ta musulunci bayin Allah. Jiya mushriki ne, jiya ba shi kan addinin musulunci, sai Allah ya yi nasa iko ya bar manzo Allah ya saye shi a matsayin bawa, ya tubar da shi, ya yanta shi bawa Allah, ba ya yanta wanga bawa Allah ya zama da ya kuma karbi musulunci. Ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne? Ni'ima ne. Sha Allah ya ce lilladhi an'ama Allahu alayhi, ga wanda Allah ya yi masa ni'ima. Sa'annan kuma me? Sa'annan kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka masa ni'ima. Wani ni'ima? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da Zaid shine jiya bawa ne ya yanta shi ya zama da bayin Allah. Wani abu manzo Allah ya fadi masa Zaid?
bayan an daura aure kaman da muka baku labari, tana mai yanga, tana mai rijima, tana mai batutuwan banza, sai ya kawo kara wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ya fari da manzon Allah, ga abinda Zainab ba ta yi manzon Allah, sai manzon Allah ya ce mai, amsik alayka zawjak, ya kai Zaid rike matanka, yi hakuri da ita, mata aka suke ko ni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka da labari ne, baka idonka na kaurace da iyayenka wata daya ba, ai ko ni ma tsun mini irin wanga batutuwan banza, na yi hakuri, inda na yi hakuri na rika iyayenka, kai ma ka yi hakuri ka rika Zainab, ya kai Zaid. Maganar da manzon Allah ke fadi masa kenan. Maluman tafsiri suka ce wannan lokaci bayan Allah da manzon Allah ke fadi da Zaid wanga magana, a wannan lokaci Allah ya ba manzon Allah labari cewa ai Zaid ya tsake wannan mata, kai manzon Allah mun aure maka da wannan mata bayan Allah. Allah ya ce mai Zaid, manzon Allah ya ce da Zaid, amsik alayka zawjik, sannan kuma me, kuma ka ji tsoron Allah a cikin zamantakewarka da ita, ka ji tsoron Allah a cikin zamantakewarka me da ita. Na'am, nan ga Allah ke yin da manzon Allah magana. Manzon Allah ba mu baka labari cewa Zaid ya rabu da ita ka aure ta bane, amma tsana boye magana ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya ga manzo Allah na boye magana, shi yace wato fi nafsik, wannan umurni da muka maka kana boyewa a cikin ranka ya kai manzo Allah, kana boyewa ba ka son wani ya ji cewa Zaidu ne ya sake Zainab ka aure ta, kana boyewa ba ka son mutane su ji lalle cewa danka Zaid ya sake Zainab ka aure matarsa. Shemi Allah ya ce mai, kamar ya ce da manzon Allah, ai wanga boyewa da kake bai da amfani, kana boye abinda Allah kuma zai bayyana shi ne ya kai manzon Allah. Allah ya ce da manzon Allah, wa tukfi fi nafsik, kuma kana boye abinda Allah zai bayyanar da shi a cikin zuciyarka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me Allah zai bayyanar da shi bayan Allah? Shi ne Allah ya kaddara Zaidu ya sake Zainab, bayan Allah ya yi wanga kaddara na a sama na bakwai akan al'arshi, bayan Allah, Allah zai daura auren tsakanin Zainab da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan Allah, bayan wanga aya ya sauko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya kira Zaidu, kamar da ya tabbata a cikin riwaya bayan Allah, ya ba Zaidu labari cewa ai Allah ya mini wa'ayi cewa ka sake wanga bauyan Allah. Bayan ka sake ta ta yi zaman idda, tana gama idda, Allah ya mini umarni in je in aure ta. Zaidu na magana ya ce na rantsa da Allah, ranar da manzon Allah ya yi wanga magana ya tsada a cikin kunnuwana, tun ranar bai iya daga ido in kalli Zainab, ina mata kallo kamar ma'aikiyana ce bayin Allah. Zaid ya sake Zainab, bayan ya sake ta bayin Allah, Zainab ana gida, bayan tana gida ta gama idda, shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake aikan Zaid, je ka ce ma Zainab cewa Allah ya daura auren tsakanin ni da ita, je ka ba ta labari. Ya ce ya shigo gida ya taida Zainab, tana ya sunanta, tana amfani da alkama, tana dama alkama, sai ya ce mata manzon Allah wa'inzu in baki labari cewa Allah ya bashi dama ya aure ki. She Zainab ta ji daji bayan Allah, amma yanga na mata, she ta ce ma Zaid, naji ni kuma ba zan yarda in yi auren ba, she na shawarci ubangijin Allah. Bayan Allah ya daura aure, akwai kuma wani shawara da ana neman wurin Allah, maluma suka ce abinda ya sa Zainab ta yi aka yanga ne na mata bayan Allah. Manzo Allah na gida, sai Zaid ya zo ya bashi labari, Zaid na miƙewa bayan Allah, bayan manzo ya ba manzo Allah labari sai manzo Allah ya mike yaje shiga daki wurin Zainab bayan Allah ba da yayi sallama ba me yasa saboda Allah ya tun daura auren bayin Allah Allah ya ce da manzo Allah wa tukhfi fi nafsik ai kana boye labarin auren Zainab a cikin zuciyarka mallahu mubdi kuma Allah zai bayyana da wanga aure bayin Allah me yasa manzo Allah ke boye wannan aure ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takshan nas kuma kana tsoron mutane kana tsoron bakin mutane kana jin kunyan mutane a ce manzo Allah ya aure matan dansa amma waye kamata ka ji tsoron sa
wallahi
shi Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu kuma Allah a haƙu shi ne mafi tsantanta an ta kashawo ka ji tsoronsa ya kai manzon Allah na nan shi na magana cewa karkashin wanga aya ta ce law kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katima shay'an min ayatillahi lakatama hadhihi al-aya wa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye wani ba cikin ayoyin Allah da ya boye wanga aya bayin Allah saboda me yasa yana tsoro a ce ya aure matan dansa bayin Allah amma manzo Allah ya bayyana ko bai bayyana bayin Allah manzo Allah ya bayyana ya bayyanar wanga magana ba dan komai ba saboda sako ne na ubangijin Allah madaukakin sarki bayin Allah sai me Allah ya ce da manzo Allah yace to ka saurara ya kai manzon Allah falamma qada zaidun minha watara ya inda zaidu ya gama bukatan sa daga wanga mata wanda take da suna Zainab zau me yace sha Allah ce masa zawajinaka ha mun aurar da ita zuwa gare ka ya kai manzon Allah wani bukata zaidi ya gama da wanga bawayan Allah bayan bukatan shi ya biya ga wanga bawayan Allah malumma suka ce lokacin da ya aure ta suka yi kwanan aure ya sarta amace ta san shi da namiji to shine wannan bukata tunda dai wannan saduwa ya faru tsakanin Zaidu da Zainab ya sake ta sai zaman idda to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka saurara ka ji ana gama wanga zama ko ana gama wanga aure bayan wanga aure ya rabu musu Allah zawajinaka ha bayin Allah ku duba kalima da Allah ya amfani da shi yace zawajinaka ha fi'ili kalima guda akwai fi'ili akwai fa'ili akwai maf'ulun bihi ciki bayin Allah Allah ce muna zawajinaka ha fi'lun madi mabniyun ala sukuni shine zawaj na dhamirun muttasilun mabni ala sukuni fi ma'alli nasbi fi ma'alli raf'i madha fa'ilun zawajinaka shi kace dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fath fi ma'alli nasbi maf'ulun bihi wa huwa mudaf wal ha mudafun ilayhi Allah ce zawajinaka ha mun auran maka wanga bawayan Allah tun ranar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labari cewa ya auran masa da Zainab ya shiga wurin Zainab ba da neman izini ba bayin Allah ya shiga ne kwasan bayin Allah saboda waye daura auren bayin Allah Allah ya daura auren babu wani waliyin Zainab da ya kai Allah madaukakin sarki to bayin Allah abi tambaya me yasa Allah ya wannan hukunci me yasa Allah ya aikata wannan abu ba da komai ba bayan Allah saboda Allah yana son ya ba ta attabanni yana son ya nuna maka cewa dan ba da wanda ba kai ka aife shi ba ka adoptin shi ne bai ya zama danka kaman wanda ka aife shi bai ya gaje ka inda zai matarsa zaka yi auren matarsa bayan Allah shi yasa maluma suka ce ranan da Allah ya sauko da wanga aya lalle cewa Allah ya aurar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga bawayan Allah mai suna Zainab ranan aka ba ta tattabanni tsakanin larabawa bayan Allah tsakanin musulmi gaba daya shi yasa Zainab idan mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka taru akwai wani burga da take musu akwai wani yanga da take musu in suna baki sai su kai ko ku yi shirin fa ke babanki ya doke ki ya ba manzon Allah Aisha manzon Allah na son ki kware kuwa amma wane ne waliyinki Abubakar ke kuma wane ne waliyinki Abu Sufyan ke wane ne waliyinki Umar ke wane ne waliyinki Sheikh Zafari sai ta ce kun san ni wane ne waliyina Allah madaukakin sarki shine waliyina shine ya doke ni ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga sama al'arshi Allah na kan kujeransa ta sama shine ya doke ni ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman mun tambaye Allah madaukakin sarki me yasa ka halalta yin wanga aure sai mai Allah ya ce muna Allah ta li kai la yakuna ala almu'minin haraju saboda mu'minai kada su samu damuwa bayan Allah kada su samu kunci fi azwaji adiyaihim a cikin auren mata cikin a'a wanda suka rike su a matsayin a'a alali ba su suka haife su ba saboda me yasa yaro da ka adopte shi misali mu doki zamantakewa mu zaka samu wani yaro kai ke duban shi an san ma ba kai ka haife shi ba ko ka sa shi aiki misali ya fito tumi ne yazo ya samu na wurinka ka sa shi aiki ya zama masta bayan ya zama masta ya nemi mace ya aure ta bayan ya zamana da wanga mace she auren ya bata mu ce a matsayin mutawa mu na kumashi ko na gana ya matan yana rabuwa da ita she kai da ka kula da shin nan kuma shin ga kaje ka aure matan ya zama abin magana aiwan bai da kunya wanga ba yaro ka bane matan da yaje ya aure kaje ka aure bayan al'ali ko musulunci ya halalta mu da bayan Allah saboda ba dan cikin ka bane ba ku ga muta asali ba ko ta far'i bayan Allah ka zo ko shi ne a matsayin da wanda karike shi ma a matsayin danka amma ba kai ka aife shi ba bayan Allah sheta inda zai iya rabu da mace ka aure ta haka kai kuma bawa Allah zaka iya ka rabu da mace ya aure ta akan haka inda wani namiji daban da ya shiga akan matanka ta samu laifi ko ya samu laifi aka kai kuma ka ana shi shiga kan matan kaga ce yaron ka ne ba musulunci bane bayan Allah saboda yana faruwa zaka ga ai wani yaro na ne kaga an sake shi da matsa mai gida ana dariya ana buga hannun juna haramun ne bayan Allah bai dace ba bayan Allah inda za ta kama wani namiji daban ta shiga laifi haka kuma idan ta kama shi za ta shiga me za ta shiga laifi bayan Allah Allah sa mu dace na idan suka biya bukatunsu daga za su kare biyan bukatunsu daga barin wannan mata bayan bukatunsu ta biya aka rabu to ba laifi bane bayan Allah wanda karke shi a matsayin danka al'ali ba kai ne ubansa ba al'ali ba kai ne ka aife shi ba wanda kai tabanni da shi ka aure matan ba laifi bane bayan Allah she mai Allah ya ce mana Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amru Allah maqula ai umurnin Allah abin aikatawa ne bayan Allah in Allah yace ya kawo umurni to wajibi ne bayan Allah mu aikata ba mu da zabe bayan Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Aisha ta yi wal magana aka kashin wanga aya tace inda manzon Allah ya boye wani ba cikin alqur'ani da ya boye wanga aya akwai almajirin ta wanda ke da suna Masruk wani rana yana zaune tare da nana Aisha she nana Aisha tace ma Masruk Masruk saurara ka ji akwai ababa guda uku duk wanda ya fadi maka manzon Allah ya aikata kariya yake yi tace kaga na farko duk wanda ya ce maka manzon Allah ya ga Allah ƙarya yake yayi da manzon Allah ƙarya duk wanda ya ce maka manzon Allah sira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya boye wani abu daga cikin manzanci to ka sani cewa ya kaga mai katon ƙarya na uku duk wanda ya ce lalle cewa manzon Allah ya san gaibu to wallahi yayi da manzon Allah kazafi ya mai ƙarya Masruf na cin wannan magana yana dingishe ne bayan Allah tsaye tashi ya zauna shi ya ce Aisha ina kike da inda Allah ke ce a cikin Al-Qur'ani wala qalira ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha id yaksha sidratu indaha jannatul ma'wa. Wannan aya da Allah ya ce wala qalira ahu nazlatan ukhra, wani aya kuma Allah ya ce wala qalira ahu bil ufqil mubin, shin manzon Allah ba Allah ya gani ba? She na na Aisha tayi dariya tace haba masruf, duk wanda ya maka fassara cewa manzon Allah ya ga Allah makaryaci ne ayan ba haka manzon Allah ya fassara ta ba. Ya manzon Allah ya fassara ayan ai wala qadira au nazlatan ukhra ai ra'a malakal jibril fi suratihi allati khalaqahu Allahu alaiha, ai ya ga mala'ika jibril a cikin yanayinsa da Allah ya halice sa ya kai masruf. Sa'annan kuma duk wanda ya ce maka cewa manzo Allah ya san gaibi makaryaci ne, saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauko masa da Al-Qur'ani, a cikin Al-Qur'ani Allah ya sauko masa da aya ya ce mai kulla ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah, ka ce musu ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake cikin samai da ƙasa, babu wanda ya san gaibi face Ubangijin Allah madaukakin sarki. She ta ce mai wa man qala laka, lalle duk wanda ya ce maka anna rasulullahi, lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad katama shay'an min ar-risala, ya boye wani a cikin manzanci, to ka sani cewa ya masa ƙarya, saboda Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risala. Ya ce ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka idar abinda aka saukar zuwa gare ka ya kai manzo Allah, idan ba ka idar ba to manzancin Allah kai manzo Allah ba ka idar ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To bai Allah abin tambaya, idan abinda za bata sunan manzo Allah ko sunan manzo Allah zai bata, yaya ya bayyana shin akwai wani manzanci da manzo Allah ya boye da sahabai? Abi tambaya, idan irin wanga abu manzo Allah ya bayyana da sahabai, shin bayan Allah ya za ce manzo Allah akwai salati wanda matsayin salatin bayan Allah yana daidai da wanda ya karanta Al-Qur'ani so 6000 bai ba sayyidina Abubakar ba, bai ba sayyidina Umar ba, bai ba sayyidina Ali ba, bai ba sayyidina Usman ba. An tambaye shi man ahabbu an-nas ilayk, cikin mutane wa ko ka fi so? Yace Aisha kace babatun mata muke ba maza, yace babanta. Na ga makala Allah, inda manzo Allah yana da wani abu da dai ba masoya, idan bai ba wanga ba bayan Allah, she wani bayan mutuwan manzo Allah da shekaru bayan Allah kusan 150 da wani abu da ɗan kai yazo ya ce cewa ba dari da kusan 150 bayan Allah, 1150 something years, she zai ce gashi manzo Allah ya bani wata salati, wanga salati wanda ya karanta shi so daya yana da daidai wanda ya karanta Qur'ani so 6000 bayan Allah, abin karba ne bayan Allah. Al-Ali manzo Allah ya ce khairun nasi qarni, babu alkhairin mutani wanda ni da su muka rayu bayan Allah, she yasa duk wani alkhairi bayan Allah lokacin ya sauko wanda yazo bayan shi duka bayan Allah bai kai wannan alkhairi ba, bai kai wannan alkhairi ba. Ranar da Allah ya sauko da Annabi Muhammad aya inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, sahabai gaba da sun je wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah ya kai manzo Allah sallama da mun san inda ake maka sallama amma salati ba mu iya ba. Abinda da ya fito baki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Abubakar na sai, Umar na sai, Usman na sai, bayan Allah manya-manyan sahabai na sai, ga matarsa, ga matsoyarsa duka bayan Allah, ga Hassan wal Hussein, ga Fatima sayyidatu nisa'u ahlil janna, ga Hassan ga Hussein sayyida shabab ahlil janna, duk wani mutumin kirki yana sai wurin nan bayan Allah, shi yace ga inda da ku mini salati, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Inda za ku mini salati kenan bayan Allah. To kai na kashin wanga salati da ya samu shi bayan Allah, shi yace a ai manzo Allah ya boye ne ya bani saboda nayi daban da sauran halitta bayan Allah. Na gama ku da Allah, maganan malamin ka da hadisan manzo Allah bai karo, yayi karo bayan Allah. She mu kwashe na maganan malamin kan nan, mu je mu nemi gwangwani shara mu tsaka ciki bayan Allah, aje a tone rami a rufe shi bayan Allah, mu kama hadisan manzo Allah. Abinda manzo Allah ya je kenan bayan Allah. In dai manzo Allah yana da wani abu da zai boye, da ya boye wanga hanya bayan aya bayan Allah, shi yasa bayan Allah ku bar hankalin ku ya kwanta, duk wani abu da Allah yake son manzo Allah ya aikata, ya aikata bayan Allah. Babu wata salati da take salatu ala nabi, babu wata salati da take salatu ibrahimiya bayan wanga salati, duk wani salati da zaka yi aikin banza ne amilatun nasiba, ba lada shele fi bayan Allah. Abinda addini ya je kenan bayan Allah. Shesa al'umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha tace law katama shay'an min ayati Allah lakatama hadhihi al-aya, inda ya boye wana na daga cikin ayoyin Allah bayan Allah, da ya boye wanga aya bayan Allah. Shesa al'umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanga tsako kenan daga Allah zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya ce mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu wani kunci da damuwa akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma farada Allah lahu, a cikin abinda Allah ya wajabta ya aikata. Indai Allah ya ce manzo Allah aikata abu kaza, manzo Allah rufe idon ka ka kyale kowa, duba idon Allah ka aikata. Haka kuma ya kai mu'mini, indai abu an ce maka Allah ya yarda da shi, Allah na so, manzo Allah ya karantar, duk duniya su ada maka kai su yi zarge ka, bawa Allah rufe idon ka ka kyale su, ka duba idon Allah ka aikata. Allah ya ce ma kana ala nabiyyi min haraj fi ma farada Allah lahu, ai babu wani damuwa akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abinda Allah ya wajabta ya aikata bayan Allah, shine auren Zainab da kai, ba wanda ya auren maka da ita face Ubangijin Allah madaukin sarki. Duniya gaba daya su yi ta magana suna zargin ka kyale su, ya kai manzo Allah sai yawa Allah, shi yasa bawa Allah da wani ahlus sunna wal jamaa a kullu su fi kun duniya ga gaba daya, eh a je BBC, a je CNN, a je Al Jazeera, a je DW bayan Allah, a ta manya-manyan su fiku ana kiran sunanka ana zaginka, ana walaƙantar da kai, ana cikin maka mutunci, wai saboda ka fassara Alƙur'ani da hadisan manzon Allah, kyale kowa bayan Allah, duniya mai karewa ne Ubangiji wanda ke da lahira shi yana tare da kai bawan Allah. Annabi Ibrahim Khalilur Rahman, me yasa Allah ya kira shi badadi? Annabi Ibrahim bawa Allah, wannan bawa Allah ba annabi manzo ba dade Allah, duk duniya sun juya baya, sun bashi baya, kai bai Allah mahaifiyar shi ma ba ta bayin shi, mahaifin shi bashi bayin shi, daga shi sai shi kada sai Allah bayin Allah, an tara masa gayya manyan gari bayan Allah, masu manyan kaya, masu manyan rawani, an razalar da annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim da ya san lalle cewa Allah ya masa umarni ya yi kira zuwa ga tauhidi, babu maganan wani babba da ya razanar da shi bayan Allah. Bayan Allah duniya da babban da kowa da kowa ke da shi bayan Allah, ba Allah ke da shi ba, sai Allah ya ce ka mai aiki, akwai wani babba da ya kai Allah ne bayan Allah. Lokacin da kaga wani babba ya tsaya gabanka wai domin ya taushe ka akan hanya Allah, domin ya taushe ka akan aikata hanya Allah, bawa Allah ko matsayin bera ma kaka aje shi ka buge shi bawa Allah ka wuce. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam an masa magana, aka masa magana, aka ga suka ce wallahi wan beji ba abinda za ku fadi mai ya bar abinda yake yin nan, amma ga abinda za ku iya ku yi ku samu kanku, abinda zai fito bakinsu, shi suka ce harrikuhu wansuru alihatakum, ku kona annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ku taimaka wa allolinku bayan Allah. An tone babban rami, malumman tarihi na bada labari irin ramin da ba taba tonewa ba, aka tsara itace aka cika wannan rami, za a kona bawa Allah wanda wannan lokaci bai kai shekara 20 ko 18 ba. Bayan sun asa wannan wuta, an zo ku annabi Ibrahim, mamansa tana kallon shi, uba annabi Ibrahim yana kallon shi. Annabi Ibrahim ya razanu, a'a jama'a da suka razana da shi, ya razanu da razanar wasu, bai razanu ba bayan Allah. Ana jefa annabi Ibrahim cikin wuta, ya san aikin Allah yake yi bayan Allah, abinda zai fito bakinsa shi ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allah ya ishe ni kuma madalla da wanga abin dogaro bayan Allah. Wata riwaya ta ce a'a ba haka bane, ana jefa annabi Ibrahim cikin wuta, shi Allah ya koma mala'ika, mala'ika ya tallabe annabi Ibrahim, yana tallabe annabi Ibrahim ya ce Ibrahim kana neman wani taimako, kana neman agaji? Ya ce eh, amma inda ka gare ka ne ya kai mala'ika, ban so she dai taimakon Allah. Yana fadin wanga magana, maganan ya je fada a cikin kunnuwan Allah. Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya ke wuta ka tsance tsanyi da aminci akan annabi Ibrahim bayin Allah. Annabi Ibrahim ya rayu a cikin wanga wuta, wanga wuta ya ci bayin Allah, suna zaune suka ce ai an gama da shi, mun san yanzu ya zama toka bayin Allah, wannan kura bayin Allah na wanga wuta. Bayan ya lafa, annabi Ibrahim ya fito yana kakkabe jikin shi, suna kallo bayin Allah, ka ce ba cikin wuta ya fito ba. Me yasa bayin Allah ya tsaya wa Allah madaukakin sarki? Allah ce da manzon Allah, ma kana 'alan nabiyyi min haraj fi ma farada Allahu la, ai babu wani damuwa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda Allah ya wajabta ya aikata. Haka kai kuma bawa Allah, baka da damuwa, baka da batin rai, baka da komawa baya idan zaka aikata abinda Allah da manzon Allah ya ce ka aikata. Kyale kowa bawa Allah, kai da karka Allah, ka tsaya gaban Allah inda taimaka da annabi Ibrahim, sai kuma aka Allah zai taimaka maka ya kai bawan Allah. Sai mai Allah ya ce mana, shi Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl, ai kaga wannan labari da na baka, lalle cewa babu damuwa akan annabi ya aikata abinda Allah ya wajabta mai, wannan nan ai sunnan annabawa ne, sunna Allah ne a cikin al'umman da suka zo gabaninka ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا تفسير من التفاسير والتفسير يقول ولنا التفسير ني اكن تفاسيري والتفسير يتي سنة الله الذين خلوا من قبل يا كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اير لك تولا ركجي كما ان الله يبر النباوا وند سوزو غبانينكا سكاي اوري حكا كاي كما الله yake son kai aure ya kai manzon Allah shine sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wasu maluma tace sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl ay ya rasulullahi ilzamu sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl ya ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kulazamci hanya Allah kulazamci sunna Allah a cikin al'umma suka zo gabanin ku ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabanka shemi Allah ya ce mana Allah ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnin Allah ai umurnin Allah wani abu ne bayan Allah wanda Allah ya kaddara kuma matsabbaciya ne ya ku bayan Allah umurnin Allah abu ne da Allah ya kaddara kuma mai matsabbaciya ne za ta tabbata bayan Allah shin abinda Allah ya kaddara akwai wanda zai shafe shi bayan Allah abinda Allah ya kaddara akwai wanda zai ture shi bayan Allah Allah ya kaddara cewa Zainab tana cikin matan kai akai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin akwai wanda zai ana abin ga ya tabbatu babu shi bayan Allah shi Allah ya ce wa kana amrullahi qadran maqdura ai umarnin Allah abu ne wanda ya kaddam abu ne Allah abu ne wanda Allah ya kaddara kuma mai matabbaciya za ta tabbata ya ku bayan Allah shi yasa ka sani auren matan Zaid ba laifi kai ba ni Allah ni ne wanda ya wanga umarni kuma aikatawa da kai na zo ne in bata wani abu shine mai hukunci na attabanni yaro da ka adoptin shi a musulunce ya fi kowa maka hidima bawa Allah ka bar arziki bai yi a bashi gado bai yi a bashi mai a bashi gado amma ba laifi bane a yanka wani abu a matsayin kyautayi a bashi ha kuma in ya aure mata mace ya rabu da ita bawa Allah zaka yi auren matan ko ku a ya rasu ya barta zaka yi auren matan bayan Allah shi yasa wannan hukunci daga wane ne daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani mu'mini ya kai bawan Allah sai mai Allah ya ce mura kama manzo Allah ya tambayi Allah madaukakin sarki su wane ne al'umma da suka zo gabaninmu su wane ne wanga da kake magana sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wanga ayyanka suwa suka tsaya kan wanga anya naka ya kai Allah madaukakin sarki shi Allah ya ce muna alladhina yuballighuna risalatillahi wanda bayin Allah suke idar da manzancin Allah suke idar da tsakunan Allah suke idar da bayin Allah duk wani sako da Allah ya bayar su idar suna idarwa bayin Allah zuwa kenan bayin Allah sune annabawa da manzannai da Allah ya aiko zuwa ga wanga al'ummo da suka gabace mu bayin Allah sune mai alladhina yuballighuna risalatillah sannan kuma mai kuma suna tsoron Allah gaskiya tsoron sa suna tsoron Allah bayan Allah suna tsoron wani kuma ba su tsoron kowa face Allah haka ake son mu'mini duk mai wa'azi ku saurara ku ci wanda yake sai akan anya Allah ga sako daga Allah zuwa gare ka ka ji tsoron Allah bayan Allah kada ka ji tsoron kowa menene tsoron Allah shine ka karanta a cikin alqur'ani cewa abu kaza bai da kyau abu kaza bai da kyau abu kaza aramun ne zaka bayyana da mutane she kana tsoro nan ka ji tsoron mutane ne ba ka ji tsoron wa ba ka ji tsoron Allah ba amma bayan ka karanta sai ka gane cewa wanga aiki da ake yi bai da kyau kuma ba wanda ya kamata a ji tsoron shi face Allah she ka ce wallahi na fadi ko da mutanen duniya gaba da su taru kaina ne she ka fadi wayakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allah akwai wani sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yake shi wurin sarki na Rumawa da aka bashi wasika yana kai gaban wanga sarki na Rumawa yana miƙa masa latan bayan Allah. Bayan ya miƙa masa wannan wasika, sai wannan sarki ya karanta min Muhammad Rasulillah ila azim madha ar-Rum, daga manzon Allah sira da aminci Allah ya tabbata gare shi zuwa gaba shugaban Rumawa. Yana gana aka sai ran shi ya bata, she ce ya manzon Allah da ya kawo sunan shi gabanin sunansa, da ran sai ya bata bayan Allah she ya zuwa takobi, yana zuwa takobi ga sahabin manzon Allah sai gaban sa, sai ya burma mai takobin nan bayan Allah akan nan gansa, sai burma cikin cikinsa sai fitar. Sahabin na kallon shi gabanin numfashinsa ya yanke, shi ya ce fustu wa rabbul ka'aba, ya ce wallahi ina rantsuwa da ubangijin ka'aba nayi nasara bayan Allah. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah, haka ke so ga da'iya mai wa'azi bayan Allah, kada ka ji tsoron zargin makiya, a'a kada ka ji tsoron ciyayyen masu ciyayya, a wai kada ka ji tsoron ai na fari gaskiya ana iya aboye a kashe fa bayan Allah. Zan tambaye ku, don Allah mutum ya saba mutuwa ransa bai kai ba? Akwai wanda ya saba mutuwa gabanin ransa? Ka fari gaskiya ka mutu, ba ka fadi ba ka mutu, ai kuma ka fari gaskiya ka mutu a tare kai a cikin zumratul shuhada. Haka ke son bawa Allah musulmi, suna tsoron Allah amma banda Allah bai tsoron kowa. Ya fadi maka gaskiya komai girmanka ya kai bawan Allah, haka ke son musulmi bayan Allah, haka ke son mu'mini. Amma bayan Allah ma al'asafi shadid, zaka ga malami ga ilimi ga komai bayan Allah saboda roman duniya bayan Allah, ga gaskiya kana ga aya yana batun shirka sai ya bigefe, aya yana batun bid'a sai ya bigefe, aya yana batun boka sai ya bigefe, aya yana batun cata sai ya bigefe, aya tana batun zina sai ya bigefe, yana neman yardan mutane bai son yardan Allah. Manzo Allah wai a baka labari, duk malami da ke aikata wannan yana cikin farkon wanda za a jefa su wutar jahannama. Shi yasa ka kyale kowa, ka tsaya wa Allah madaukakin sarki, ka tsaya wa Ubangijin Allah madaukakin sarki, ka nemi yardan Allah. Duk wanda ke neman yardan Allah za ka ga kowane lokaci ya yi daban ne cikin mutane. Wallahi Qurayshawa sun hada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai suka zo wurin baffansa, suka ce ya kai baffan manzon Allah, wallahi wanga yaro idan baka hana shi abin da yake yin nan ba, mu aikata kaza. Manzon Allah yana zaune shi baffan tsoro ya kama shi, ka san kamar da ake yi kuma shi ana razanarwa ne, wallahi in ba bari kaza ba an yi kaza ba kai kai komi ko tsuntsu ba kai ka kashe bawan Allah, shi da ikon Allah. Wannan alin kafiran jiya ne, ba yau aka soma ba, a kaga wanda ake dawon shirka bai iya zama mun fasa kan mutum mun bindige mutum, to kaka nemi wani kaka ka bashi, ka je ka nemi Abu Jahl da Abu Lahab ka gama shi da shi bawan Allah. Wannan abu tun jiya ya soma bayan Allah, mun yi kaza, sai babban manzo Allah ya ji tsoro, da babban manzo Allah ya ji tsoro shi zo ce manzo Allah ga abin da Qurayshawa suka fadi babba, ya kai manzo Allah da kai hankuri fa ka rage abin da kake yin nan, ya ce wallahi ka saurara ka ji ya kai babbana, da da su doko wata su sa amatana na hagu, su doko rana su sa dama, ina jin zafi ban yi hankuri, wallahi sakon Allah ba zan bari ba, she nayi wa'azin shirka da mushrikai. Abin da ya fari kenan bayan Allah, yana fari haka sai babban yayi shuru ya kalle shi ce kai wanga aiki ba abin bari ba ne, ya ce to ni kuma daga yau wallahi je ka fadi abin da kaga dama a cikin maka sun yi kadan su zo su taba ka, inda ina raye ne Abu Talib. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah, ba su tsoron kowa bayan Allah face Allah ka diske su, kai ma da kake saulara kaka ji tsoron kowa face ubangijin Allah madaukin sarki barge mu dewa nemi matsafi ba wa Allah efe gemun sai sau ka sa nisfu saqi ya kai ba wa Allah ko rigan ka tsoho ne wanke ka ayo ka sa nisfu saqi ba wa Allah in akwai azawaci ka sa bakin ka kana gogawa ba wa Allah kana takawa da ka zo darul hadith jin alqur'ani da hadisan manzo Allah ana maka gunguni ba wa Allah kana takama a karkashin ikon wa a karkashin ikon Allah bawan Allah ana ba'aka ana zargarka kana takama ba don komai zaka zo ka ji gaskiya ya kai bawan Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah shi mai Allah ya ce muna Allah ya ce muna wa kafa billahi hasiba ai hisabi bawan Allah da Allah zai yi ma bayinsa Allah ya ishi bawa hisabi Allah ya ishi bawa bayin Allah hisabi da Allah zai yi Allah ya ishi bawa yin ai wannan aiki ai wanga aiki da muke yau da kullun bayin Allah wannan aiki da kake yi na daga mummunan aiki na daga kyakkyawan aiki bawa Allah ka sani cewa ai ubangijin Allah ya ishi bawa kididdiga aikokinsa yayi masa hisabi ranar tashin alkiyama Allah ya ishi wannan na nuna mana cewa shin bawa Allah a wurin hisabi akwai wanda zai yi doje Allah madaukin sarki babu shi bawa Allah wallahi duk wani abin da ka aikata karama da babba ko bawa Allah ko da kwatancin misalin zarratin ne shi ka gani bawa Allah Allah ya ce muna waqafa billahi hisiba ai kididdiga aikokin bayi hisabi da Allah zai yi bayan Allah Allah ya ishi bawa Allah ya ishi bawa yin wannan aiki shi mai Allah ya ce muna bayan an gama yin wannan aure ya wanzu a cikin Madina gaba daya ai manzo Allah ya aure matan dansa manzo Allah ya aure matan dansa da an tambaya wane ne shi ce Zaid ibn Muhammad bayan Allah cikin yaran manzo Allah akwai Zaid ba Zaid manzo Allah yana da Abdullah yana da Ibrahim yana da wa Qasim akwai Zaid cikin bayan Allah ba Zaid ana yawo a cikin ko ina na fadi ba ku ji ba manzo Allah ya aure matan dansa manzo Allah ya aure matan dansa wani da Zaid sai Allah ya ce da malaika Jibril koma wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ai Muhammad Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai bai kasance baban wani da ya daga cikin mazajen ku ba a'a ba baban kowa bane manzo Allah ba baban Zaid bane manzo Allah ba baban Ali bane manzo Allah ba baban Usman bane duk sahabbai da suke waye manzo Allah shi ba baban ku bane bai aiki kowa daga cikin ku ba Zaid da manzo Allah ya aure matarsa nan umurniya na Allah kuma bayan sun rabu bayan Allah sa'annan manzo Allah Allah ya auren mai me da Zainab kuma ku sani cewa Zaid da kuke kiran shi lalle cewa dan manzo Allah na ba dan manzo Allah bane amma manzo Allah wani abu ne amma shi manzo ne na Allah kawai manzo ne na Allah kawai ba baban Zaid bane bayan Allah gabanin wanga aya bayan Allah Allah ya sauko da aya ya ce ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah daga yau kada kowa ya kira dan wani kada kowa ya kira mai ya riki sunan shi dangana da uban wani a kowa a kira shi da uban shi mataka sunanta Aisha sunan babata Usman a ce Aisha bintu Usman bai yi bayan aure wai sunana Yusuf bayan ka aure mata sunanta Aisha sha a ce Aisha Yusuf ba musulunci bane bayan Allah yahudanci ne yahudanci ne bayan Allah daga yau kowa a kiraye shi da sunan baban shi tun ranar da wanga aya ta sauko aka bar kiran wanga bawa Allah Zaid ibn Muhammad ana kiransa mai Zaid ibn Haritha Zaid ibn mai ibn Haritha na'am kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikamakin annabawa ne ai karshen annabawa kenan yana cikin dalilai da ke nuna cewa babu wani ba annabi bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga na nuna mana cewa bayan Allah bayan mutuwar manzon Allah wa'ayi ta yanke, wa'ayi ya yanke bai saukowa kuma bayan Allah mala'ika jure bai saukowa. She wani yazo ya ce maka washi manzo Allah ya biyo shi a yakazatan yana kallon manzo Allah, manzo Allah na kallon shi, ya bashi wani salati, wanga salati kuma bawa Allah. Manzo Allah ya ce yayi riko da wanga salati, idan ya karanta wanga salati daya yana daidai da wanda ya sauke alqur'ani so 6000 bayan Allah. Na gama ku da Allah, akwai ababa da ya faru bayan mutuwan manzo Allah da Allah da ikonsa zai ya tare manzo Allah, amma bai tare manzo Allah ba saboda salatin da za ba wanga Allah, zai tare manzo Allah ya zo wurin wanga shehu naka bayan Allah. Maganan yana shiga kokolwa sai ga ya buga kokolwa bai da wurin zama bayan Allah, sai ka ture shi bayan Allah. Rana mutuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mala'ika Jibril yayi bakin ciki. Malama ta ce ko sai abin da sa mala'ika Jibril yayi bakin ciki, wai ba don komai ba, ranan da manzon Allah zai mutu ya yanke da duniya kenan, bai saukowa. Saboda me yasa? Saboda shine wanda Allah ke aiko shi da wahayi. To bayan manzon Allah kawai ba annabi ne, ba annabi. Sai ta wasu malama suna magana, wayana daga cikin hikima da Allah ya kashe yaran mazan manzon Allah gabanin mutuwan manzon Allah kenan. Wanda Allah na son ya kawo ba annabi bayan manzon Allah, wai da ya bar manzon Allah ya aifi namiji bayan mutuwan shi a ba wannan yaro annabci bayan Allah. Amma gabanin mutuwan manzon Allah yaran shi maza duka sun rasu bayan Allah, mata kuma bayan Allah sun rasu. Nana Fatima kurum ya barta bayan mutuwan shi da wata 6 ita kuma ta rasu, ta je ta karu kan manzon Allah. Wa khataman nabiyyin shine cikamake annabawa. Ranar da manzo Allah ya mutu bayan Allah, addini ya cika, wani abu bai shiga ciki kuma wani abu bai kuma fita ciki bayan Allah. Manzo Allah na hajjatul wada, wannan aji ta ban kwana, yana tsaye daga na Arfa, ya dace ranar Juma'a kuma bayan Allah. Allah ya kuma mala'ika Jibril, je ka kai masa sako. Wani sako ne manzo Allah na sai bayan Allah, mala'ika Jibril ya karanto mai aya, yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Bayan sako da manzo Allah wanga aya, shi yace masahabai hal ballagtu, sako da Allah ya bani na idar, suka ce ballagta ya rasulullah. Manzo Allah ka'idar da wannan manzanci, ka'idar da wannan sako. Manzo Allah ya sake cewa hal ballabtu, wanga sako na idar, suka ce manzo Allah ka'idar. Ya sake cewa na uku hal ballabtu, suka ce manzo Allah ka'idar. Manzo Allah ya daga idon sa sama yace Allahumma fashhad ala annani ballabtu, ya kai Allah kai shaida lalle cewa wanga sako da ka bani, ya kai Allah na idar bayin Allah. She bayan mutuwan manzo Allah wani ya kawo wani abu, yace wanga manzo Allah ya boye da Abubakar, ya boye da Usman, ya boye da Umar, ya boye da Ali, ya boye da Aisha, ya boye da Hafsa, ya boye da Maimuna, ya boye da wayanga sahabbai duka, ya bar shi saboda ni, ya boye ya kame ni, yace in yi riko da shi, wanga abu da na baka yafi abinda na ba sahabbai na bayin Allah. Maganar shi ga yana karyatar da manzo Allah ne ko yana gaskatar da manzo Allah ne? Yana karyatar da manzo Allah. She ta ibn majishun na wani magana yace sami'tu malikan yaqulu man ibtada fil islam bid'atan hasanatan wa bid'atan wa huwa yaraha hasana faqad za'ama anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala fa inna allaha subhanahu wa ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idhin dina fala yakuna al-yawma dina. Ibn Majishun yana bada labari yace ga abinda Malik yace, yace duk wanda ya kirkiro na ya sa cikin wanga addini na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwansa, lalle yace manzo Allah yayi kha'inci a cikin manzanci. Inda ka ce manzo Allah ya boye wani abu ya baka, bai ba sahabbai ba, manzo Allah nan ga ka ce ya yaudare sahabbai kenan ko bai yaudare su ba? Saboda yace ya idar, suka ce eh. Yace na idar, suka ce eh. ya ce na idan suka ce eh shi ya ce Allah ka mini sheda bayan mutuwan sahaban kuma da shekara wurin 1000 shi wani kuma ya zo ya ce ai wanka ya boye ne saboda ni ne masoyin shi ya bani ya fi tsona da su bayan Allah ya zarge manzo Allah ne ko bai zarge manzo Allah ba ya zarge manzo Allah abinda bai kasance addini lokacin manzo Allah ba yau bai zama addini bayan Allah Allah madaukakin sarki ya ce muna wa khataman nabiyyin sa'annan kuma me kuma Allah madaukakin sarki matsani ne bayan Allah ga komi bayan Allah Allah matsani ne ga komi komi bai facewa ubangijin Allah madaukakin sarki ya san komi ba abinda zakai Allah bai sani ba ya ko bayan Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sako kenan daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa bayin Allah ba abinda manzon Allah ya boye duk wani abinda zai kai ni aljanna manzon Allah ya karantar da kai wani abinda zai kai ka aljanna manzon Allah ya karantar da kai bayin Allah duk wani abinda zai kai mota manzon Allah ya muna kashe da kamu je kusa da wannan abu bayin Allah Allah ya samu dace Allahu akbar الله أكبر ميكبر باي الله الله أكبر إنا مكما قلنا وننكر في بيوزوا كر في أكو أكجا أكتربو بفمال ممو الشيك أنس توفيق إبراهيم البكري لك إيبوت أبرني همبوغ ويكو باي الله يو الله يكيمو كر في تقوص كر في تقوص أبوغونا همبوغ شينا zai dace da kamar karfe 9 nan ga ko bayan mu gama asham wanda ke da Facebook in ka kama sautin sunna iro zaka ga mallan yana zaune yana fassara alqur'ani a birnin Hamburg bayan Allah aikin da yake yi kenan bayan Allah in yayi karatu yau yayi gobe shi ya ce da Hamburg assalamu alaikum ya ce Holland yayi musu kwana biyu yana gama bayan Allah ya gangaro Spain bayan Allah yayi musu kwana biyu yana gama Spain kwana biyu shi ya shiga England bayan Allah shi ma ya musu kwana biyu yana gamawa ya haufile ba inda dai zai saukashe Darul Hadis kuma a ci gaba da aikin Allah bayan Allah aikin kenan bayan Allah malamin sunna bai san kiyuya ba malamin sunna bai da aiki blog da dai sa hannun shi balle ya sanyi a ji sanyi a ce wali aiki ne bayan Allah ana aiki dare da rana bayan Allah abinda aka gaji kenan auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da lokacin zama jin hutu bayan Allah ana aiki ne lailan wa nahara wal rana malamin sunna ke barin aiki ranan da aka cinkime shi aka je aka bisa shi bayan Allah kuma Allah zai masa hisabi mai sanyi kuma ya saka shi aljanna aikin kenan abinda aka gaji kenan auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda malam yake duka Allah kiyaye mana shi bayan Allah Allah ya sa ya soma wanga aiki da bismillah kare da alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah yau azumi na da kwana 11 aiki azumi san daga ba wanda aikin yake da nauyi yake na shekara kun san abin da yasa ga aiki a yankuro ga matsayu ai kuro miliyoyi ake binnewa bayin Allah yana kan fatan siri ne bayin Allah kuma ga marayu kuma aikin baye a ce za a bar daya mun ce da marayun mu saboda aikin ayin kuro shekaran gaba su sallah mun fahimu ya mu fadi musaka mun ce kuma a saboda marayu